a inda fada tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma yake ci yake cinyewa a sassa daban-daban na Najeriya, kama daga arewacin Najeriya zuwa kudancin kasar. Ofishin jakadancin Amurka dake nan Lagos ya tashi tsaye wajen shiga tsakani na ganin cewa an kauce zubar da jini. A wani taro da wasu jami'an ofishin jakadancin na Amurka suka fara gudanarwa da shugabannin Fulani a yankin kudu maso yammacin Najeriya karkashin jagorancin sarkin Fulani birnin Lagos kuma shugaban kungiyar Fulani na kudu maso yammacin Najeriya Alhaji Muhammad Bambado, sun bayyana buƙatar ganin an zauna domin fahimtar juna tsakanin Fulani da kuma makiyaya dake zaune a kudu maso yammacin Najeriya. To ko ina dalilin wannan taro tun farko? Tambayar kenan da naiwa Alhaji Muhammad Bambado, sarkin Fulani birnin Lagos.
Muhimmancin sa shine sun zo ne su ga yadda za su taimaka akan rikicin makiyaya da kuma manoma a nan kudu maso yamma. Mun zo mun dan tattauna da su yaya za a yi kaman kasashen waje da za su shigo su haɓaka su ga cewa wannan rikicin da ake yi bai haifar da abubuwa wanda bai dace ba, misali kaman rungumu irin na su waɗanda ake a arewa irin na su Boko Haram bai haifar har ya kai matsayin wannan abun da ake yi ba anan akan Boko Haram.
Ita dai wannan tawaga ta jami'an ofishin jakadancin Amurka sun hada da Mr. Thomas Hines, babban jami'i mai kula da tattalin arziki da kuma siyasa, sai Mr. Jeffrey M. Wiley da kuma babban jami'a mai kula da harkokin siyasa Ms. Lockett Megan. Dukkanin jami'an dai a lokuta daban-daban a lokacin ganawar tasu sun bayyana buƙatar fahimtar juna da gano inda matsalar take domin warware shi, kamar yadda Ms. Lockett Megan ke cewa.
Dealing a lot with the agriculture aspect of it, as rain patterns change, as climate change has affected all of West Africa, including Mali and Niger and Chad, the government, as it diversifies or talks about diversifying, in order to address those grazing routes and how the herdsmen have been coming south because the rains have been changing.
Tace dole ne idan ana neman shawo kan wannan matsala a duba matsalar da ke fuskantar manoma da kuma makiyaya wanda ke da nasaba da dumama yanayi, al'amarin da ke sa makiyayan da kuma manoma kaura daga wasu kasashe irin su Mali, Niger da Chad suna gangarowa yankunan kudancin Najeriya domin samun albarkar noma da kuma na kiwo. Ganin yadda wannan rikici yake cinyewa kuma hukumomin Najeriya ke bayyana kokarin da suke yi na kawo karshen matsala da fadace-fadace tsakanin Fulani da makiyaya musamman ma dai a yammacin Najeriya, na tambaye sarkin Fulanin Alhaji Muhammad Bambado ko baya ganin wannan gazawa ne daga bangaren gwamnati da kuma su kansu shugabanni ta yarda har wasu daga wata ƙasa duniya za su kawo musu doki.
Ba wai an gaza bane, amma tunda abun yaƙi cinyewa kuma siyasa ya shigo cikin al'amarin, to kaga dole ne kuma in akwai wanda za su iya taimakawa daga waje sai su shigo su taimaka su ga kuma su fahimci gaskiyar abin da yake faruwa a cikin al'amarin.
Yanzu dai abin jira gani shine ko irin wannan tattaunawa da ofishin jakadancin na Amurka ya fara da bangarorin Fulani makiyaya da kuma manoma musamman ma dai a wannan yanki na yammacin Najeriya zai taimaka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da yanzu haka ake yi tsakanin Fulanin da kuma manoma. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.